to be loved by you alone. I want to be kissed by you, just you and nobody else but you. I want to be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than fill a desire to make you my own. I want to be loved by you, just you and nobody else but you. I want to be loved by you alone. Da 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 da